exclusive from abokimusic.com.
Yawa, Razita.
Uga zan iya daukan hular nan?
Ishiru.
Ha, to me zama dauka?
Gajakan mugu.
Wannan?
Dauketa.
Kai?
Ah, kaka taba shi, zai tashi.
To ga.
Yawa. Ko yana ciki?
Uga zakan da nauyi fa.
To mu ware. Mu bannan da sauri.
Mu dau motar ne?
Kai fa wawa ne.
Koma masin zan. Ah! Uga me nama? Uce muje. Allah ya sa.
Wawa kai.
See, you can take my computer, you can take my hard disk, you can take my ideas, my bag, my money, okay, cool me ma, but there's one thing you can't take away from me, my fried chicken.
okay, sir. I wanted to say consistency.
Exclusive from abokimusic.com.
Consistency. Yeah.